أعدائنا. بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يومنا يمتشن أكوغا وطن رمضان هجرة أندي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبو دا دريه دو دا أربعين دا بكوي دو بنشي غبدا tafsiri da muke gwadawa a wannan masallaci na markazu Aisha radiyallahu anha a di shekara to cikin iko na Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan karama Allah ya bamu dama domin ci gaba da dorawa daga inda muka ainihin tsaya. Muna cikin suratul nisa sura ta 4 zamu tashi kan aya ta 87.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi ومن اصدق من الله حديثا.
الله يجي الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا. الله الله شيني الله وند يكي مزين ابن بوتا بيسا تشنتا. لا اله الا هو babu abin bauta bisa cancanta sai shi subhanahu wa ta'ala. La yajma'annakum ila yawmil qiyamati, lalle wallahi tabbas zai tattara ku zuwa ga yinin alqiyama, yinin da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi hukunci tsakanin halittu. La rayba fi, wanda yinin da babu ko kwanto cikin abkuwarsa, ba makawa kiyama sai ta tsayu, kuma ba makawa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yi hisabi tsakankanin bayi domin ba da sakamako ga wanda ya aikata alkhairi ya samu sakamako na alkhairi, ga wanda ya aikata sharri ya samu sakamako gwargwadon sharrin da ya aikata. Waman asdaqu minallahi haditha, to waye wanda yake mafi gaskiyar zance sama da shi Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka maganar alkiyama gaskiya ce kamar yadda Allah ya faɗa. Haka dukkan labarurruka da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a kansu gaskiya ne, domin babu wani wanda yake mai gaskiya sama da shi Allah subhanahu wa ta'ala. A nan Allah subhanahu wa ta'ala bacin ya gabatar da bayani dangane da abin da ya shafi gaisuwa tsakankanin su mutane. Saboda samuwar wannan gaisuwa da musayatta tsakanin juna da juna, wannan shi yake bayuwa zuwa ga samun soyayya da fahimtar juna, hakan kuma sai ya bayu zuwa ga samun haɗin kai. Haɗin kai kuma sai ya bayi zuwa ga samun ƙarfi, sabon karfin kuma sai ya bayi zuwa ga tinkarar dukkan wani abu da za a iya tinkara kuma a samu iko na rinjaye a kansa. To Allah ya bayyana cewa abinda ake nema yayin da dukkan wani mai gaisuwa da ya ma gaisuwa, to ka amsa gaisuwarsa, imma ta fuskar mayar da irin gaisuwar da ya maka, wa imma ta fuskar ƙari akan abin da ya gaya maka na gaisuwa. In ya ce ma assalamu alaikum, imma ka ce wa alaikumus salam, ko kuma ka ƙara akan abin da ya faɗa ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullah, ko ka ƙara akan haka ka ce wa barakatuhu, domin nuni akan cewa ana tafiyar da hukunci ne ga zahiri, wanda ya zama na cewa zahirinsa bayyanansa cewa musulmi ne ya maka sallama, to lalle ka amsa sallamarsa bisa hukuncin zahirinsa. Abinda yake ɓoye na sanin haƙiƙaninsa, to wannan yana komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma hakan zai kasance wajen bayyana haƙiƙanin kowa shi ne a ranar alƙiyama, wanda yake a nan duniya ya bayyana musulunci a zahiri amma kuma fil haƙiƙa ba musulmin ba ne, to kai ka yi masa hukunci a zahirin. A sanin ɓoyen Allah ne ya sani, kuma bayyana wannan ɓoyen haƙiƙarsa ta fito fili, to wannan zai kasance ne a ranar alƙiyama. Da haka ku ku rinka hukunci a zahiri tsakaninku da juna. Abinda yake ɓoye kuma, to wannan yana komawa ne zuwa ga shi Allah subhanahu wa ta'ala. Bayyana kuma abinda yake ɓoyen haƙiƙa ta fito, wannan sai a ranar alƙiyama. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kira yinin alƙiyama da cewa yawma tubula sara'ir, wato yini ne wanda za a jarrabi asirai, ma'ana za a fito da abubuwan da suke ɓoye a fili. Kuma ya ce wa hussila ma fi sudur, wato za a bayyana a fito da abin da yake cikin kirazuna, zukata, ababen da ake ɓoye su a nan duniya, to ainihin lahira kuma Allah zai fito da komi da komi a fili, wanda ake zaton cewa kaza ne sai a ga cewa ashe saɓanin haka yake, amma ku a nan duniya za ku yi hukunci ne ga abin da yake zahiri. Sannan kuma Allah sai ya cike ayar da cewa lalle Allah mai kiyayewa ne, mai kula ne, mai lissafi ne akan komi da komi. Wa idha huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha inna Allaha kana ala kulli shay'in hasiba, wato Allah ya kai mutuka wajen lissafa komi da komi, gurgudan abinda ka aikata na alkhairi yana nan a lissafe. Wanda ya ma sallama, Allah ya san sallamar da yayi da adadin sallamar da yayi ya lissafe. Kai ma da ka maida amsar sallamar, Allah ya san adadin abin da ka mayar kuma ya lissafe shi subhanahu wataala, zai bada sakamako kuma akan haka. Wannan nuni akan cikar adalci da shi Allah subhanahu wataala. To mai wannan matsayin, to shine Allahu, wanda yake abin bauta bisa cancanta subhanahu wa ta'ala, zantowarsa abin bauta bisa cancanta wanda ba shi da wani abokin tarayya, zantowarsa wanda ya zama wajibi kan halittu su kadaita shi da bauta, to wannan shi ya bayu wancan adalcin ya samu, ta yanda kowane abin halitta cikin halittu na Allah subhanahu wa ta'ala, to za a bashi sakamako gurgudan abin da yayi, kuma duk abin da yayi yana nan a lissafe. To kaga wannan al'adl kenan, inna Allaha kana ala kulli shay'in hasiba, al'adl Allahu la ilaha illahu, wannan kuma at-tauhid, wato tabbatar da kadaituwar Allah subhanahu wataala, nuni kan cewa shi at-tauhid da al'adl tare suke da juna, ba sa rabuwa. Saboda cikar adalcin ne ba na shi Allah subhanahu wa ta'ala, ya yi umarni da a kadaita shi da bauta, domin shi ya cancanta da haka. Duk wanda ba Allah ba, idan aka bautata masa, to an yi zalunci. Wanda zalunci kuma shine kishiyar me? Adalci ne. Shine kishiyar adalci ne. Shi yasa Allah ya kirayi ash-shirku da cewa az-zulm. Shirka wato ainihin zalunci ce. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la zulmun 'azim. Lalle shirka zalunci ce babba. Kuma Allah ya ce alladheena amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wadanda suka yi imani basu cakuɗa imanin su da zalunci ba, ma'ana da shirka, to lalle su ne suke da tsaro da aminci, kuma su ne wanda suke shiryayyu. To da haka kafirai da mushrikai suka zanto azzalime, kamar yadda yace wal kafiruna humuz zalimun. To saboda cikar adalci na shi Allah subhanahu wata'ala, to da haka yayi umarni da a kadaita shi da bauta, sannan kuma kadaita shi da bautan kuma sai ya tanadar da sakamako ta yanda kowanne za a bashi sakamakon gwargwadon abin da yayi, wanda wannan kaga shine me al-adl. To da haka bayanin wancan da yazo na batun al-adl, sai kuma bayanin kadaita Allah da bauta yazo, sai kuma bayanin tsayuwa ranar alkiyama. To da haka zamu ga Allah yakan hada su da juna domin nuni akan cewa tare suke da juna, at-tauhidu da al-adl ba sa rabuwa. Kamar inda yace shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah ya sheda babu wani abin bauta bisa da cancanta sai shi, haka mala'iku ma sun sheda, haka ma'abota ilimi ma sun sheda. Qa'iman bil qist, halin kasancewar Allah yana tsaye da adalci subhanahu wataala, babu wani abin bauta bisa da cancanta sai shi, kuma shine wanda ya buwaya ya gagari komi da komi, kuma shine wanda ya kai mutuka wajen hikima, wajen sanin hukunci cikin komi da komi subhanahu wataala. Haka inda yace innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Kaga wannan batun at-tauhid. Sai ce inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Kaga wannan batun me al-adl kenan, ta yanda za a sakanyawa kowa da kowa gurgurdan abin da ya aikata. To shine inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba, sai Allahu la ilaha illahu. Wato Allah shine abin bauta wanda ya cancanta, wanda ba shi da wani abokin tarayya, wanda Allahu asluhu min al-ilahi, asalinsa an ciro shi daga al-ilahu, wato daga ainihin alaha, ya alahu ilahan. Idan aka ce alaha ai abada, ya alahu ya abudu ilahan ibadatan, bauta kenan. Kamar inda yace wa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilah wa huwa al-hakimul alim. Allah shine abin bautar halittun da suke sama, kuma shine abin bautar halittun da suke ƙasa. To wannan shine Allah, Allah wanda yake abin bauta bisa wato ainihin gaskiya, bisa cancanta, wanda ba shi da wani abokin tarayya subhanahu wataala. To shine Allah din, ma'ana al-ma'budu bihaqqin, abin bauta wanda yake da gaskiya, daga alaha ya alahu ilahan. Kamar yadda Ru'batu ibn al-Ajjaj yake faɗa a diwanin sa cewa lillahi darrul ghaniyatil muddahi sabbahana wastarja'ana min ta'alluhi ay min ta'abbudi. Shi yasa ba yake a qira'a shadha daga Abdullah ibn Abbas, wanda al-Imam Abu Ja'far al-Tabari ya fitar a tafsirinsa Jami'ul Bayan an ta'awili ayatul Qur'an ta hanyoyi, daya hanyar ta inganta, daya hanyar tana da matsala, zuwa ga Abdullah ibn Abbas ya karanta a matsayin qira'a shadha. Can wa ilahatak, suratul A'raf, wa ilahatak, abin nufi shi a shi Fir'auna shine ake bautatawa ko kuma shine mai yin bautar kaga wa alihatak wannan ita ce qira'a mutawatira kenan abin bautarka to shi Fir'auna yana da wani abin bauta ne a ai shi ake bautatawa to anan sai qira'a shadha tazo domin bayyana ma'anar da ake nufi da qira'a din mutawatira shine wa ilahatak ma'ana wato ainihin bautarka bautata maka an gane da kyau to shine Allahu abin bauta bisa cancanta wanda ba shi da abokin tarayya shi yasa ma sai korewa da tabbatarwa ya biyo bayan suna aka biyo bayan sunan Allahu da annafyu da kuma al-ithbatu Allahu la ilaha babu wani abin bauta bisa cancanta illahu sai shi Allah din subhanahu wataala kamar yadda yace Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum Allah shine Allah abin bauta bisa gaskiya babu wani abin bauta bisa gaskiya bisa cancanta sai shi shine abin bauta wanda yake kwaya daya kamar yadda yace wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim abin bautarku shine abin bauta guda daya wanda yake Allah subhanahu wataala babu wani abin bauta bisa da cancanta sai shi shine Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati wallahi lalle tabbas Allah zai tattara ku zuwa ga yinin alqiyama Allah zai tattara ku ya tara ku a wuri daya domin me domin kowa ya girba abin da ya aikata a nan duniya anan Allah subhanahu wataala sai ya amfani da lamul qasami domin me karfafa magana cewa hakan tabbas zai faru ba makawa sannan kuma ya ƙara karfafa magana da nunu taukid athqila la yajma'annakum domin nuni akan cewa lamari na afkuwar kiyama da tsayuwarta lamari ne wanda yake tabbatacce babu kokonto a cikin sa waɗanda suke kokonto su ne waɗanda suka yi asara ta fuskar asarar rayukansu sakamakon abin da suka rasa na imani da Allah subhanahu wataala to waɗannan su ne suke musuncewa alkiyama za ta tsayu kamar inda Allah ce قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون كتير سو أبن ديك سميدك سي قوائك كتير سو نا الله كما الله يا وجبتا وجبتا وبيسا فللا دكوتا تاوا رحمة كنسا ga dukkan wanda ya cancanci rahama din Allah zai masa lalle Allah zai tattara ku zai hada ku a ranar alkiyama waɗanda suka yi asara kawo kansu to su ne ba sa yin imani da cewa alkiyama din zata afku zata kasance to da haka shi yasa yinin alkiyama ake kiransa da yawmul jam'i saboda yini ne wanda yake na tattara dukkanin halittu gaba daya kamar yadda Allah ce yawma yajma'ukum li yawmil jam'i dalika yawmut taghabun wato yinin da Allah zai tara ku ya tattara ku ga yinin haduwa shine yinin kamunga yinin da za a caji kowa kan aikin sa wanda ya aikata aikin alkhairi ya samu alkhairi wanda ya aikata kuma kishiyar haka ya samu sakamakon da ya ainihin dace da shi shine la yajma'annakum ila yawmil qiyamati shi yasa ya zama da ita kanta alkiyamar ba za ta tsayu ba sai yawmul jumu'ati ranar juma'a shi yasa ita ma aljumu'atu an ce mata aljumu'atu saboda bai tana tattara mutane to da haka sai Allah ya sanya ranar juma'a ita ce ranar da kiyama za ta tsayu kamar yadda yazo min hadisi abi huraira radiyallahu an fi sahihi muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة قيامة بذات تسأيبا سيأران الجمعة saboda rana ce daman mai tattara wato ainihin mutane to da haka kiyama Allah ya sanya ta zanto ranar juma'a saboda za a tattara kowa da kowa dan ya fuskanci abin da ya aikata na alkhairi ko na sharri shine la yajma'annakum ila yawmil qiyamati zuwa ga yinin alkiyama anan sai ainihin fi'ili da ainihin la yajma'annakum sai ta'addi da ila wato domin nuni akan cewa abinda ake nufi da aljam'u din shine alhashr wato tara kowa da kowa sai kuma a hade su wuri guda don haka sai ta'addi da ila ba a ce la yajma'annakum yawmal qiyamati ba ko la yajma'annakum fi yawmil qiyamati sai aka ce ila yawmil qiyamati min babi tadmin domin yana kunsar alhashr ma'ana alhashri tattara wa da tara wato ainihin bayi gaba daya shi yasa zamu ga idan alhashr din yazo sai muga yayi ta'addi da ila kamar inda Allah ce wala in muttum aw qutiltum la ila llahi tuhsharu haka inda yace wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalikum ma farratna fil kitabi min shay thumma ila rabbihim yuhsharun kaga ma farratna fil kitabi min shay thumma ila rabbihim yuhsharun kaga na al hashr za mu ga yayi ta'addi da ila to shi yasa anan sai akai amfani da ila sannan abu na gaba kuma saboda tattarawar da ainihin karban rayukan su halittu ai ba lokaci daya ake yi ba ana yi ne mai bitadarruji wata dariji lokaci bayan lokaci yau a dauki ran wannan yau a dauki adadi na rayuka na kaza gobe haka lokaci bayan lokaci ba wai lokaci daya bane gaba daya ake karban rayukan mutane a mataki 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 ne to yasa sai aka yi amfani da me da ila domin nuna cewa dai za a dauki rayukan ku ne mataki 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 karshe har a tattara ku gaba daya ila yawmil qiyamati zuwa ga yinin alqiyama karshe ku tike zuwa ga can karshe ku kasance a can to shi yasa aka yi amfani da ila din ku ba shine ila yawmil qiyamati zuwa ga yinin alqiyama idan aka ce alqiyama wannan masdar ne na qama yaqumu qiyaman wa qiyamatan alqiyamatu alqiyamu kamar ainihin attilabu attilabatu to amma sai aka shigar da ta'un maimakon alqiyamu sai aka ce alqiyamatu lil mubalagha kamar yanda ake cewa nasabatu al-allamatu at-talla'atu al-fahamatu kaga wannan ta'un din lil mubalagha domin nuna cewa ya kai mutuka wajen fahimta ya kai mutuka wajen ilimi an-nasabatu ya kai mutuka wajen gane dangantakar mutane to an ce al-qiyamatu an kawo wannan ta'un din mubalagha saboda yawan masu tsayuwa din saboda kuma yawan abubuwa na tashin hankali a wannan ranar to da haka sai aka shigar da ta'un lil mubalagha domin nuna kaiwa mutuka shine ila yawmil qiyamati zuwa ga ranar al-qiyama sannan an ce mata ranar al-qiyama saboda rana ce da mutane gaba ɗaya za su tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala domin fuskantar sakamakon ayyukansu saboda haka sai aka ce mata al-qiyamatu tunda al-qiyamatu bai ake nufi tsayuwa saboda mutane za su tsaya halittu za su tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala dan fuskantar sakamakon ayyukansu kamar inda Allah ce yawma yaqumun nasu li rabbil alamin wato yinin da mutane za su tsaya ga Allah ubangijin halittu sannan kuma saboda rana ce da masu shaida za su tsaya dan ba da shaida su ne manzanni annabawa mala'iku da sauran bayi wanda za su ba da shaida kamar inda Allah ce inna la nansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad wato yinin da masu shaida za su tsaya saboda kuma rana ce da hisabi zai tsaya domin tabbatarwa da kowa abinda ya aikata na aiki shi kansa hisabin zai tsaya dan aiwa kowa hisabin abinda ya aikata kamar inda Allah ce rabbana ghafirli waliwalidayya walilmu'minina yawma yaqumul hisab kuma saboda rana ce da ainihin mutane za su fuffuto daga cikin kabarurukan su tsatsaya domin jiran me zai kasance kamar inda yace yawma yakhrujuna min al-ajdasi sira'an ka'annahum ila nusbin yufidun wato mutane za su fito suna masu gaggawa daga kabarruka kai ka ce suna rige-rige ne zuwa ga wata tuta kowa yana kokari ya riga dan uwansa zuwa ga kama wannan tuta din to saboda waɗannan abubuwa aka kirayi al-qiyama da ainihin al-qiyama shine la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi babu kokonto cikin abkuwar shi wannan yini na alkiyama ba makawa tabbas zai abku to la rayba fi wannan kaga la rayba fi gashi na kira asyaki na korewa wannan domin fa'idantar da gamewa an nakiratu fi siyaqin nafi tufidul umuma wa hiya ta'um domin nuna cewa babu wani kokonto duk kankantar sa babu shi game da afkuwar game da tsayuwar alkiyama ba makawa sai ta tsayu saboda haka kokontan karami ne ko babba ne babu shi saboda mai tsayuwar alkiyaman tabbas ce ba makawa to shi la raiba fihi ar-raibu wannan masdar ne naraba yaribu raiban amma sai a ce la raiba fihi sai a ce la shakka babu kokonto tare da cewa shi ar-raibu da ash-shakku duk da suna kusa da juna ta fuskar ba da sakamako to amma Allah sai yake amfani da ar-raibu an gane ba bai yi amfani da ash-shakku ba sai ya amfani da me da ar-raibu saboda me saboda shi ash-shakku kokonto ma'ana kai kawo tsakankanin abubuwa guda biyu ba tare da rinjayar da ɗaya kan ɗaya ba kana tunanin wannan ne ko wannan ne ko wannan ba tare da ka rinjayar da ɗaya kan ɗaya ba to shi kuma ar-raibu wato shi ne samun kwangwabakon baya ga abu saboda aliltibasu wani abu da ya zo ya cakudu ya rufe abin ta yanda ba ka iya tantance cewa shin kaza ne ko kuma a'a kaza ne har ya haifar da at-tawahhum kuskuren cewa ai kaza ne kuma alhalin ba hakan bane saboda me wannan al-iltibasu din da aka samu to sai Allah yayi amfani da ar-raibu ya kore shi saboda me saboda tabbatar da cewa lamari na al-qiyama babu wani abu da zai zama ma ya shiga duhu ko ya zama ya rufe da zai iya baka tunanin cewa anya kiyamar akwai ta a'a abu ne wanda yake fili karara cewa kiyamar za ta abu ba makawa saboda dalilai da hujjoji da Allah ya tabbatar akan haka wajen gaskiyar kiyamar da haka babu wani abu ma da zai rikitar da kai akai balle har ka samu mai al-iltibasu to shi yasa sai Allah ya amfani da ar-raibu yace la raiba fi shi yasa dangane da al-qur'ani shi ba da yake littafi ne wanda yake na gaskiya daga mai gaskiya kuma ya sauka da gaskiya babu wani abu na kwangwaba kwambaya ko wani abu da zai zama ya rikitar da kai ko ya baka wani alintibas da zaka yi tunanin ko kaza ne babu wannan in dai ka bi shi to zaka san maganar Allah ce to shi ma sai Allah ya amfani da al-ghaibu ana alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin an gane da kyau to shine la raiba fi wato ainihin babu kokonto cikin afkuwar wato ainihin ita alkiyama saboda ainihin dalilai da Allah ya tabbatar ta fuskoki daban-daban daga ciki zamu ga ad-dalilul aqliyu dalili na hankali ba ya tabbatar da cewa lalle alkiyama akwai ta tabbas za ta abu idan ka dubi kanka da babu kai ga kai yanzu ka zanto me samun me kana ganin kanka kuma ka san dai ba kai ka halicci kanka ba kuma ka san ba haka ka zo ba ba tare da wanda ya samar da kai ba to lalle akwai wanda ya samar da kai wanda ya samar da kan nan kuma shine Allah subhanahu wataala to kamar yanda ya samar da kai kuma yana da ikon ya ƙara me ya ƙara dawo da kai bayan ya rasar da kai ta hanyar mutuwa subhanahu wataala shine yace am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun in ka duba sama ai ga ta nan halitta ce ka duba ƙasa ga ta nan halitta ce kai ka yi su ba kai ka yi su ba lalle akwai wanda ya yi su ya yi ka shine Allah subhanahu wataala to lalle kuwa tunda ya iya samar da kai daga babu to lalle kuwa inda za a kwatanta ma to ya dawo da kai din bayan ya samar da kai to wannan shi zama me mafi sauki ma akan samar da kai daga babu din babu kai kwata-kwata sai aka samar da kai to bayan an samar da kai kuma sai Allah ya rasa yadda kai ta hanyar mutuwa to ya ƙara dawo da kai wannan shi yafi sauki inda za a kwatanta ba shine wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi walahu al-mathalu al-a'la fis samawati wal ard wa huwa al-azizul hakim sanna idan muka duba ƙasa wannan ad-dalilul aqli kenan idan muka duba ƙasa zamu ganta a kekeshe a bushe amma muna nan sai muga Allah subhanahu wataala ya rayar da wannan ƙasar muga me shuka ta fito har wannan shukar ta bada kwaya ta kayan abinci wanda zamu ci mu rinka rayuwa bacin kasar ta zama a sandare a bushe to lalle wanda yayi wannan to ashe kaga lalle yana da ikon ya tada kai bayan ka mutu kamar yanda yake tada kasa bayan ta mutu ya raya ta hatta haifar da abubuwa na kayan ciyeci to wannan aya ce mai ƙarfi akan tabbatuwar cewa lallai kiyama ba makawa za ta abku kamar inda Allah ce wa ayatul lahumul ardul maita ahyaynaha wa akhrajna minha habba faminhu yaakulun wannan aya ce gare su ga ƙasa dai zai matacciya ce amma Allah ce sai mu raya ta ta zanto rayayya kuma mu fitar da kwaya daga ita ƙasar wanda daga wannan kwayar suke ci suke rayuwa to shi yasa idan alkiyama ta kasance Allah ya tada su suka gansu a farfajiyar alkiyama sai ce qalu ya wailana man ba'athna min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqa al-mursalun su ce ya asarun ya nadamu ya dana sanin mu waye ya tayar da mu daga makwancin mu kabarrukan mu to ai wannan shine alƙawarin Allah wanda ya siffanta da siffatar rahama kuma manzanni sun yi gaskiya domin sun faɗa hakan zai faru kuma gashi ya faru wannan ad-dalilul aqli kenan bangaren ad-dalilus sam'i dalili kuma na shari'a shine ayoyi da Allah ya tabbatar cewa kiyama za ta auku gaskiya ne ya umarci manzala da ya gaya wa su kafirai masu musawa cewa lalle kiyama za ta auku ba makawa za'ama alladhina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athun thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala allahi yasir za'ama alladhina kafaru allan yub'athu wadanda suka kafirta sun rai cewa ba za a tayar da su ba bayan mutuwa qul bala wa rabbi la tub'athun kace da su tabbas za a tayar da ku na rantse da Allah ubangiji na lalle za a tayar da ku thumma latunabba'unna bima 'amiltum sannan kuma a ba ku labari bima 'amiltum dangane da abinda kuka aikata wadhalika 'ala Allah yasir hakan kuma abu ne mai sauki ga Allah subhanahu wataala thumma latunabba'unna bima 'amiltum wadhalika 'ala Allah yasir wannan kaga bangaren ad-dalil sam'i kenan to shine la raiba fi babu kokonto cikin abkuwar ita al-qiyama wa man asdaqu min Allah haditha waye wanda yafi Allah gaskiyar zance amsa babu wannan al-istifham ne lil inkar al-istifham ne tambaya ce domin musu wanda kuma ta kunshi mai annafai korewa ai babu wanda ya kai Allah gaskiya babu wanda ya kai Allah gaskiya kamar inda Allah ce wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha waye wanda yake mafi zalunci a ban kasa sama da wanda ya hana masallatan Allah a ambaci sunan Allah a cikin su kaga wannan tambaya ce amma abinda ake nufi korewa ai babu mafi zalunci irin sa a wannan babin kamar inda yace walladhina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun wa man yaghfiru dhunuba waye yake gafara dhunubai ai abin tambaya ba me yin gafara dhunubai sai Allah subhanahu wa ta'ala da haka al-istifham ne lil inkar bi ma'na an-nafi saboda haka babu mai gaskiya irin Allah subhanahu wa ta'ala babu mai gaskiya irin Allah subhanahu wa ta'ala da haka duk labarin Allah gaskiya ne shi yasa Allah ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa duniya qul sadaqa Allah fattabi'u millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin ka ce da su Allah yayi gaskiya duk abin da Allah ya faɗa ya tabbata kuma Allah ya ce wala qad sadaqakum Allah wa'adahu idh tahussunahum bi idhni lalle haqiqa tabbas wallahi Allah ya yi muku gaskiyar alkawarinsa lokacin da kuke kekketa su kuke kakkashe su waɗannan kafirai da izinin shi Allah subhanahu wa ta'ala kamar inda ya ce laqad sadaqa Allah wa rasuluhu ru'ya bil haqqi Allah ya gasganta manzansa game da mafarkin da ya yi cewa mafarki ne wanda yake na gaskiya to Allah shine mai gaskiya subhanahu wa ta'ala duk abin da yazo daga Allah to gaskiya ne babu kokonto a cikin sa me zai kawo daman ƙarya ai abubuwa ne kamar haka wani lokaci akan yi ƙarya ta abku saboda me saboda annisyanu dan me dan mantuwa ka manta sai ka faɗa abin da yake ba haka bai zama ƙarya saboda mantuwa to shi Allah bai mantuwa qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wala yansa Allah ubangiji na baya jahilta al'amura kuma baya mantuwa wama kana rabbuka nasiya wani lokaci kuma wato ainihin ƙarya takan afku a sakamakon me rashin ilimi rashin sani sai ka faɗa abu sai zanto me ba haka ba ya zama ƙarya saboda ka jahilci yanda abin yake baka da ilimi akan sa to shi ko Allah ai mai ilimi ne akan komi da komi innama ilahukum Allahu alladhi la ilaha illahu wasi'a kullu shay'in ilma Allah ya yalwaci komai da komai ta fuskar ilimi, ya san komai da komai. To ta yaya abin da yake ba haka ba zai abu ta bangarsa? Wani lokaci kuma akan samu ƙarya ta abu, saboda me? Saboda rauni, saboda rauni. Rawanin da yake da shi ba ka da ƙarfi, to sai ka iya yin ƙarya don me? Don ka kwaci kanka. To shi ko Allah ai shi ne mai ƙarfin da babu irinsa. Kamar yadda ce inna Allah huwa razzaqu dhul quwwati al-matin, shi ne ma'abocin ƙarfin da babu irinsa subhanahu wa ta'ala. Saboda haka duk wani abu na rauni korarre ne daga shi Allah subhanahu wa ta'ala. Wani lokaci kuma akan yi ƙarya saboda me? Saboda kwaɗayi tsammani, kwaɗayin samun wani abu. In na yi ƙarya zan ja wa kaina wani abu na amfani, ko zan tunkuɗe kaina wani abu na me? Na cutarwa. To shi Allah kuma ya wadata ga kowa subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid, ya ku mutane ku mabukata ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah shi ne wanda yake mawadaci, ya wadata da kowa, ya kuma wadata ga barin kowa subhanahu wa ta'ala. Saboda haka fa inna Allaha ganiyun ankum, to da haka ta yaya abin da yake ba haka ba zai zo daga Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka dukkan abin da ya shafi Allah to gaskiya ne. Labarukan da ya bayar game da abu al-qiyama, labarukan da ya bayar game da al'ummun da suka shuɗe, annabawa, manzanni, labarukan da ya bayar dangane da abin da ya shafi sifofinsa da shi kansa subhanahu wa ta'ala, to duk gaskiya ne. Saboda haka wa man asdaqu minallahi haditha, idan ya zamana labit, kamar yadda ya tabbata hadithu abi huraira fi sahih al-bukhari wa fi sahih muslim wa fil musnad lil imam ahmad bin hanbal, manzara sunan yake cewa asdaqu kalimatin qalaha labit, mafi gaskiyar kalmar da labit ya faɗa, cewa dukkan abin da yake ba Allah ba, wato lalle wannan abin bai cancanci a rike shi a matsayin bauta ba. To kaga wani ma kenan, to ina kuma ga shi Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka dukkan abin da ya zo daga Allah wato ainihin gaskiya ne. Shi ne hadithan, wanda hadithan ya zo nakira bitanwini, saboda lil bayan, domin bayani, bayyana me ake so a isar maka anan, walit tamyizi, domin kuma tantancewa, warewa, don nuna cewa zance na shi Allah ba zancen wani Allah ba ne. Wato magana daga Allah ba ne nake da magana ta zo daga wani Allah din ba subhanahu wa ta'ala. Saboda haka me ake nufi anan? Gaskiyar shi ne hadisan zance, wanda shi ne Al-Qur'ani mai girma. Qur'ani gaskiya ne, zance ne na kuma Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne hadisan. Kamar yadda ya ce fadhalni wa man yukadhibu bi hadha alhadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun, kamar yadda ya ce fala allaka bahi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa, kamar yadda ya ce Allah nazzala ahsan alhadith kitaban mutashabihan mathani, kamar yadda ya ce afa min hadha alhadith ta'ajabun, kamar yadda ce afa bi hadha alhadith antum mudhinun. Kaga alhadith ana nufin mai alqur'ani kenan, shine man asdaqu minallahi haditha, wanda zance ne na shi Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar inda yace in a gani a can aya ta 122 cewa man asdaqu minallahi qila, waye wanda ya fi zama mafi gaskiyar magana sama da Allah subhanahu wa ta'ala? Ai babu. Can sai aka ce qilan qala yaqulu qawlan wa qilan, kaga duk dai me ake nufi? Zance din kenan. Saboda haka Al-Qur'ani zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala kuma gaskiya ne. Anan akwai qira'a ta Hamza da Al-Kisa'i da Khalaf Al-Ashir qira'atan kuma ruwayatu Ruwais an Ya'qub tare da dan Sabani da shi Ruwais din. Wa man azbaqu min Allah haditha, wato tare da Ishmamu Sad, Sad din a mata al-Ishmam, tare da kuma wajen furtawa sai a furta da sauti na Az-Zayu. An gane wa? Ishmamu Sad ma'a sautin Zayi. Duk inda sajin ta zo sai aka yi mata ɗauri, kuma dalun ya biyo bayanta, to al-ishimam suke yi. An gane da kyau ba? Za ka ga wurare goma sha biyu ne a cikin Al-Qur'ani, wurare goma sha biyu ne, kamar su yawma idhin yasduru nasu ashtatan liyuraw a'malahum, irin su fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikeen, irin su wa 'ala Allahi qasdus sabil wa minha ja'ir wa law sha'a lahadakum ajma'in, irin su walakin tasdiqal ladhi bayna yadayhi, irin su wa ma kana salatuhum indal bayti illa muka'an wa tasdiya. To wannan dai ishimam ne suke yi, shine wa man azdaqu min Allahi haditha. Da haka Qur'ani magana ce ta shi Allah subhanahu wa ta'ala, ba wai halitta ba, zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar inda Allah ce wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighuhu ma'amana, zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka ya tabbata min hadisi Jabir bin Abdullah Ansari fi sahih Muslim da ma jama'a bin as-sahaba wanda shashin Ashabus Sunan su rawaito daga su Abdullahi ibn Mas'ud cewa fa inna asdaqal hadisi kitabullah, fa inna asdaqal hadisi kalamullah, lalle mafi gaskiyar zance shine zancen Allah, mafi gaskiyar zance littafin Allah. Kaga duni akan cewa Al-Qur'ani zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala, kalamullahi ne, wanda wannan shine abinda magabata suka sani tun daga sahabbai zuwa as-sahaba zuwa at-tabi'un zuwa atba'ut tabi'in har lokacin al-imam Ahmad ibn Hanbal. Wannan fitina ta fito da karfinta cewa Al-Qur'an makhluk, halitta ne. To shi yasa ya zama na cewa ko ka ce Al-Qur'an kalamullah sai ka ce mai ghairu makhluk, domin me ya haƙar waccan bid'a ne. Qur'ani zancen Allah ne, ba halitta ba. Shi yasa aka samu irin su al-waqfiyya, wanda su sukan yi shiru, sukan tsaya. To saboda haka su sharrinsu ma sai ya zanto ya tsara sharrin ne, su al-jahmiyya ne. An gane da kyau ba? Kamar yadda asar suka zo daga magabata, in ka ɗauki kitabu sunna na Abdullah ibn Ahmad, in ka ɗauki ash-shari'a lil ajuri, haka za ka gani. Da haka Al-Qur'ani zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ya sa su al-allamatu shukani rahimahullah shi ma ya faɗa cikin kuskure, kamar yadda yake a tafsirinsa Fathul Qadir, Suratul Anbiya, da dai fadin Allah ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Shi yana ganin cewa ya zaba at-tawaqquf, saiwa rashin cewa Qur'ani zancen Allah ne ko halitta ne. To wanda wannan kuskure ne. Haka a farko-farkon littafin sa Irshad al-Fuhul nan ma yake gan cewa magana ma akan wannan ba ta da wata fa'ida mai yawa ciki, cewa Qur'ani zancen Allah ne ko ba zancen Allah ba. Dole haka duk kuskure ne. abinda magabata suka tabbata suka tsayi a kansa suka sha dauri ba irin azaba da wahala da al-Imam Ahmad ibn Hanbal bai fuskanta ba bai sha ba da haka wannan tabbatar da cewa Qur'ani wato ainihin magana ce ta Allah al-Qur'an kalamullah ghairu makhluq to sai mas'alar lafazi bil Qur'an lafazi bil Qur'an cewa lafazina gaba da al-Qur'ani halitta ne ko bai halitta ba to wannan yabawi aka jinginawa al-Imam Bukhari sharri akan wannan kamar yanda ya faɗa da kansa cewa ƙarya aka yi masa littafin sa khalqu af'alil ibad an gane da kyau saboda lafazi ne wanda yake da ihtimal idan ka ce lafazi bil Qur'an kaga lafazi ai masdar ne lafaza yalfizu lafadan idan ka ce lafazi lafazina da al-Qur'ani idan ya zama na kana nufin al-malfuzu bihi abinda ake furtawa da shi shine me al-Qur'ani kenan ba shi yake furtawa da harshen ka ba to kaga wannan bid'a ce barna ce domin shi maganar Allah ne amma idan ya zama cewa lafazi bil Qur'an kana nufin mai at-tanaffuz furtawa shi wannan mai ai aiki ne furta da yake ba aiki kake ba to shi kuma aiki mai ne halitta ne kamar yanda Allah ce wallahu khalaqakum wama ta'malu Allah shi ya halicce ku da kuma aikin ku abinda kuke aikatawa to saboda kalma tana daukar ihtimal akwai al-ishtiba to wannan shi ya bayu ma malamai suke tahziri akan ta to wannan shine man asdaqu minallahi hadisa an nuna mun lokaci yayi gobe sai mu fitar da abinda ayat take nuni akai na fa'idodi sai kuma mu shiga ayar gaba wa bihazal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh